إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر تقوس قوات الربيع الأول shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da 23 ne malam ko da 2 da 3 ko 23 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine cassette na 52 cikin jeringer kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi Al-Imam ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama wannan littafi na shi ne daga cikin muhimman littafai wanda suka shafi manazarta ta farko da ake ciro aqidar magabata na ƙwarai Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da na bayan su Allah ya ƙara musu yarda gaba daya muna cikin babuka da mala yake magana akan wato wani nau'i na waswasi da shedan yake sanyawa bil adama shedan yakan zo ya dinga sa mutum waswasi a cikin zuciyarsa har ya kai ga yana ce maka kai ta yin tambayoyi kai ta raising questions wadanda baka san amsar su ba wadanda Allah ya hana a nemi irin wannan tambayar har mutum ya kai ga yana cewa to shi Allah wa ya halicce shi yace da zaran ka ji wannan kai kokari ka nemo tsari daga shedan ka ce amantu billahi wa rasulihi wa kutubihi ka daina irin wannan tambayar to kamar yadda muka fara karanta babun a wancan darasi zamu ci gaba daga inda malam yake cewa a lambar tarjuma ta 662 an ga wajen ko qala hadathana abu bakrin qala hadathana al-hasan ibn musa qala hadathana ibn lahi'a hadathana abul aswari محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع أروة يحدث عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت الأنصاري أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات فيقول الله فيقول من خلق الأرضين فيقول الله حتى يقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله وأنا ما لا يستذكر حديث ثاني أبو بكر وتنجينا أبو شيبة كنان tanyan al-Hasan ibn Musa al-Ashyab babban malam zuwa ga malam Abdullah ibn Lahi'ata al-Qadi al-Misri Allah ya gafarta mishi shi kuma yace daga Abul Aswad Muhammad dan Abdurrahman dan Nawfal wannan malami yace ya ji Urwatu wato dan Zubair kenan yuhaddithu yana bada hadisi an Umara ibn Khuzaimah daga Umara ibn Khuzaimah ibn Thabit Umara dan gidan sahabi Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari wanda ake laƙabi da bushahadatai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana neman shi du guda biyu to shi in an same shi ya wadatar shine wanda ya taba zuwa ya tarar da wani bayahude yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani rashin daraja kamar da yake cikin sunan Abi Dawud Nabi ya sai rago a gun bayahude an gama ciniki zai tafi bayahude kawai ya kururuwa ya ce shi fa ba bashi kudin shi Nabi ya ce ba ma kudin ka bai ce kwarai kuwa waye shaidanka Zala sai sai shi da cikin damuwa da tashin hankali yace to in kuma kana da shaida a kasuwan nan abin cika waye shaidanka sai kai Khuzaimah ya zo yace ni ne shaidan shi sai yace kai Khuzaimah kana ina kai yace saboda tunda Allah ya shaide ka da gaskiya na san kana da gaskiya saboda ka ni ne shaidanka sai Annabi ya murmushi yace to daga yanzu ana neman shi biyu aka samu Khuzaimah shi kare ta wadatar Khuzaimah ibn Thabit kenan sahabi ne na kwarai cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda gaba daya to shine yake wannan riwaya dan sa Umara ya ruwaito daga gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ati shaytanu lil insana shedan zai zo yana maka magana a zuciyarka yana maka waswasi fa yaqulu hay yace maka man khalaqa samawati wa yahdithu samai fa yaqulu sai bawa yace a ransa Allahu Allah ne ya halicce su fa yaqulu sai sake ce ma man khalaqa al-ardin to kasaifa fa yaqulu sai bawa yace a ransa Allah Allah ya halicce su hatta yaqula har ya kai ga yace maka man khalaqa Allah to shi Allah shi wa ya halicce shi Nabi yace fa idza wajada ahadukum zalika, duk wanda ya samu wannan waswasin a zuciyar shi ya kai wannan matakin, falyakul amantu billahi wa rusul, nayi imani da Allah, nayi imani da manzannin Allah. Wannan hadisi ne sahihi, inda isnadin sa akwai Ibnu Lahi'a wanda sayyul hibzi ne, kuma anan ya furta ta hadith. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisin da Tabarani da wasu, amma dai hadisi ne tabbatacce tunda mun ji shawahid din shi da yawa a baya, kuma zamu ji wasu a gaba. Hadisi yana nuna hani zuwa ga mutane su dinga sakiwa zuciyarsu ragama, su ta yin tambayoyi, ko su dinga yin abin da yanzu a zamanance ake cewa wai ai abin nan ne research ne ake yi, wanda yake empirical, wanda yake scientific approach ne ake yi wajen fahimtar addini. To mutum zai je ya halaka kanshi, ba daidai bane. Ana fahimta addini ta hanyar dogaro da nassoshi na shari'a, ba dogaro da tunaninka ko wata ka'idar bincike da wani mutum dan uwanka dan adam mai na ƙasa ya tsara. Ana fahimta addini ta hanyar wato amfani da nassoshi. Allah ya ce, annabi ya ce, ya inganta ga abin da Allah ya ce, ya inganta ga abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, sannan kuma ga fassarar malamai magabata. Wa haddathana Muhammad ibn Mansur at-Tusi, yace Muhammad ibn Mansur ibn Dawud at-Tusi, wani malami ne cikin malamai na hadisi kuma sufai. Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisin sa. Shi sa Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo tarjuma sa a cikin Sirr al-Amin Nubala yake fadan wata magana muhimmiya, yake cewa mata ra'aita sufiya, duk sanda kaga wani dan dariqa, bara fada dai da za a gane ko, yace mukibban alal hadith, kaga ya kifa ciki yana ta neman ilimin hadith, yace to fasik bi, to wannan sufin na kwarai ne kai da shi. Indai hadan dariqa zai yadda ya kama tafarkin malaman hadisi, ba ji ba gani, yana karatun hadisi, yana aiki da shi, Zahabi yace to wannan kai riko da shi. Wa man ra'aitahu na'iyan anil hadith, amma idan kaga sufi baya son ya ji an faɗa hadisi, yana nesa nesa da hadisi, yana kyamar sunna, na'iyan anil hadith, yace fala tafrah, kar kai farin ciki da duk kokarin shi akan wani abu daban, la siyama idan ba fa ila zalika. Zahabi yace idan kuma ka hada da haka ila jahalin bil hadith, kaga ma bai ma san me ake magana ba, ana magana ilimin hadisi. Yace wal ukufu ala turrahat, da kuma ya kifa cikin shi, ya damu, ya rungume irin shirme da surkulle, magana mafarki, magana wadda duk mai hankali ya san ba za ta karbu ba. A ce wani ya gamu da annabi bayan shekara 800, ga abin da annabi ya ce mai, kullum ma yana ganin annabi suna cin abinci tare, shi yayi mafarki kaza, duk irin wannan sune turrahat, soki burutsu, magana wadda take babu ɗanɗanon hankali a cikinta, ba da ta ɗanɗanon ilimi. Shi in ka gan shi da irin haka, ya ce wa rumuzul batiniya, da kuma irin maganganu irin na ‘yan batiniya masu ɓata addini, sune irin wadatun wujud ɗin nan da makamantansu. Ya ce to irin wannan, to fa nas'alu llaha assalama, waɗannan to sai dai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin su kawai. Saboda a da can ana samun sufai, wato masu bin tafarkin gyaran zukata, amma kuma suna da ihtimami da hadisi. Akwai su ɗaya a cikin malaman hadisi, hatta Al-Imam Ibn Qayyim yana da ihtimami da sufanci, shine wato yawaita tasbihi da zikiri da muraqabar zuciya da yawaita azumi da yawaita kuka da gujewa duniya da kyamar abin nan ɗinta, sha'awanta. Wannan shine asalin sufanci, ko ba abin kyama bane wannan? Ba abin kyama bane. Amma turahat, kafa ƙungiyoyi wanda suka fi kama da batiniya fiye da addini, a kafa wani mutum a ce dole shi za a bi, wanda bai bi shi ba ai ƙarya a ce jikan ma'aiki ne, ai ƙarya a ce wali ne, ai ƙarya a ce shine khatimatul auliya, ai ƙarya a ce ma ai shi ma ana ma mala'iku mana zuwa su magana da shi ko su kawo mai jawabi. To wannan duka sufanci ne irin na 'yan baya, waɗanda an samu zandaka da yawa a cikin ku. Tuna mun karanta labarin su Hallaju, su Ibnu Saba'in da ire-irensu, duk waɗannan su ne salaf a cikin wannan ɓarna. Allah ka tsare. To wannan malami Muhammad Ibnu Mansur Ibnu Dawud at-Tusi malami ne cikin malaman sufanci, kuma malamin hadisi. Allah ya gafarta mishi. Ya ce haddasana Yaqub Ibnu Ibrahim az-Zuhri kenan, Yaqub Ibnu Ibrahim az-Zuhri, shi kuma ya ce haddasana Ibnu Akhid az-Zuhri, Ibn Akhi Zuhri shine Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muslim, cousin ne na Zuhri. Ibn Akhi Zuhri wato Zuhri kawun sa ne kenan. Ani Zuhri daga kawun nasa shine Muhammad Ibn Muslim Ibn Abdullah Ibn Ubaydillah Ibn Shahab Az-Zuhri. An Urwa Ibn Zubair daga Urwatu dan Zubair tabi'in nan cikin manyan tabi'ai. An Abi Huraira daga Sayyidina Abu Huraira qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna ash-shaytana ya'ti ahadakum shaytan yana zuwa wurin dayan ku fa yaqulu yace man khalaqa kaza wa kaza wa yahdici kaza da kaza hatta yaqula har ya kai ga yace masa man khalaqa rabbak to wa yahdici ubangijinka fa idza balaga min dhalika idan ya kai ga wannan mataki falyasta'iz billahi to kai maza ka nemi tsarin Allah ta ce a'udzu billahi minash shaitanir rajim waliyantahi kuma ka kame daga irin wannan tunanin ka kame kanka ka kame zuciyarka daga irin wannan ka kama abin da zai amfane ka istighfari da salati da karatun alqur'ani da sauran ayyuka na alkhair wa hadathana al-hasan ibn al-bazzar wannan hasan ibn sabbah ne al-bazzar qala hadathana shababa an warqa ibn umar al-yashkuri kenan an abdullahi ibn abdurrahman abi tawala an anas ibn malik qala anas dan malik yake cewa wace riwaya da muka wuce tana cikin bukhari da muslim anas dan malik yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ma tana cikin sahih bukhari da al-imam an-nasai a cikin amr al-yawmi wal layla surwayto ta qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace la yazalun nasu yasaluna mutane ba za su gushi ba suna tambaye tambaye fa yaquluna har su kai ga suna cewa hadha Allahu khaliqu kulli shay to Allah shine ubangijin komai fa man khalaqa Allah shi Allah waye halice shi wa hadathana Muhammad ibn Mansur al-Tusi qala hadathana Yaqub ibn Ibrahim an abi ishaqa qala hadathani Uqbatu bin Muslim maula bani Tamim an abi Salama daga Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf an abi Huraira daga sayyidina Abu Huraira qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa yushikun nasu an yas'al mutane sun kusa da su fara tambaye tambaye yas'alu nabiyahum su je suna tambayan annabin su hatta yaqula qa'ilu za su ta tambaya har sai wani su yazo yana cewa hadha Allahu khaliqul khalq mun ga cewa wannan Allah ubangiji shine mahaliccin komai faman khalaqa Allah to shi Allah waye halicce shi fa idza qalu dhalika in suka ce haka fa kul ka ce musu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka ce musu Allah guda ɗaya ne Allah as-samadi ne wato wanda yake mabuwayi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba yi da kini ko wane ne summa liyatfal an yasari sannan ya tofar da ainihin miyauta hagunsa waliyasta'id billahi minash shaitan ya nemi tsarin Allah daga shaitan wannan riwaya Imam an-Nasa'i ce da Abu Dawud da Nasa'i fitar da ita ne a cikin Amalul Yawmi wal Layla haka na Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta da Ibn Manda a cikin Kitabu Tauhid saboda haka abinda aka hana kenan yawan tambaya ko kuma har shaitan ya kai ka ga wannan tambaya to makarantar shine ka ce a'udzu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rusulihi sannan ka tofar da abin nan haka tuf ta hagunka sannan kuma waliyantahi ka daina irin wannan tunane-tunanen babun fil waswasati fi amrir rabbi azza wa jalla ga wani babi shi ma zai bayani akan yadda ake mu'amalantar waswasi abubuwa su dinga bujuro ma a cikin zuciya game da al'amarin Allah ubangijinka madaukakin sarki qala dasana wuhban ibnu baqiya قال حدثنا خالد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال دغ وهبان ابن بقيه الواسطي شي كما دغ خالد wannan خالد ابن عبد الله الطحان كان يا ده حديث اكن مسلم ده ابو داوود ده نسائي شي كما يتي دغ سهيل ابن ابي صالح دغ بابن شي ابو صالح السمان دغ ابو هريره رضي الله عنه قال ابو هريره يتي جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وسمتاني cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ya rasulullah ya manzon Allah, inna najidu shay'a fi anfusina la yata'azamu inda ahadina, muna jin wani tunani, wani kaikayi, wani abu da ke bujiro mana na waswasi a cikin zukatanmu, amma fa abin yayi mana girma dayan mu an ya takallama bihi, saboda girman abin da muke ji a zuciyarmu da tsoron kai ya lalata mana imaninmu, dayan mu bai iya furta magana. Sai Annabi ya ce, kala sai Annabi ya ce, kad wajadtumuhu, kun ji irin wannan yanayin a zukatanku, kalu na'am, suka ce kwarai. Kala Annabi ya ce, zaka sarihul imani, to ai wannan tsantsar imani shi wancan da yaji ya fada imanin shi ne yake da rauni ke, wanda har zai ji wani abu irin wannan kuma ya tsaurin ido ya shafa irin shi, toka ya furta, har ya nemi cewa yana so ya sani ne, wani ma har ya yi ta tutiya da abin cewa shi ya gano kaza, to wannan ne raunin imani. Amma mumini mai imani wanda yake no shakin baya rasa jin irin wannan abin a zuciyarsa, amma imaninsa ba zai bashi ya faɗi ba, don kaga cewa Allah ya taimake ka, baka iya faɗan irin wannan muguwar magana, amma zuciya bata rasa tunano abu irin haka a matsayinta na zuciya, da ka tunano sai dai ka ce a'udhu billahi, ka kauda zance, amma ba za ka iya furtawa ba ko da wasa ko. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, ya ce wannan imani. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim da Amal Yawmi wa Layla na Imam An-Nasa'i da wasu wurare. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Muhammad ibn Ja'far, gundar kenan ko, hadathana Shu'ba an Asim, Shu'ba an Asim kamar yadda yake a riwaya qira'a, Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki babban malamin, kuma aka ce an Asim, wanda yake cewa qira'a Shu'ba an Asim, to wannan kuma Asim malaman Shu'ba Asim guda uku ne, akwai Asim ibn Bahdala shine mai qira'a, akwai Asim ibn Sulaiman wanda yake ce ma Asimul Ahwal, akwai kuma Asim ibn Kulayb, akwai wani ma bayan wannan akwai Asim ibn Ubaidillah, to abinda yake anan shine Asim ibn Bahdala mai qira'a din, kamar yadda yake musarrahan bihi a riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal, yace to haddathana Shu'ba an Asim an Zakwan an Abi Hurairata annahum qalu ya Rasulullah, mutane sun ce inna lanuhaddithu bishai'i, mu mukan yi tunanin wani abu a cikin zuciyarmu, ma nuhibbu an natakallama bih, ba ma san mu furta shi, wa inna lana ma alal ardi, yace suna ganin da mu furta shi gara a ce abinda ke kan ƙasa duka a ɗora mana shi akai, gara wani dutse ya danne ni ko din nauyin ƙasa ya dawo kaina akan na faɗa. Fa qala sa annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka mahdud imani, wannan tsantsagaryen imani, wannan riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal ce kamar yadda muka ambata al-Imam An-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla da Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid. Qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala hadathana Husain ibn Ali an Za'ida an Asim an Abi Salih an Abi Hurairata qala سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومتن يتنبي من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا من ذن الله إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب عز وجل لليني أنا فيرا زوجياتا زوجياتا تنا ريا من وسو وسواسي لسكشف الأمر الله أبنجي لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. Yace in hau wani waje sama in faɗo in ragargaje yafi ya mana sauki akan wato na furta wannan magana, a ɗora mutum akan jirgin sama ko akan wani dogon bene a tunkuɗo shi ya faɗo ƙasa ya ragargaje, bawa mumini zai gwammace wannan yafi mai sauki akan ya furta wannan magana. Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalika mahdul imani, wannan tsantsagaryen imani. Qala hadathana Yunus ibn Habib, qala hadathana Abu Dauda حدثنا شعبة عن الأعمش يونس بن حبيب الضبي دغ ابو داوود اكياليسي كنا wannan daga شعبة ابن الحجاج العتكي daga الأعمش سليمان ابن مهران عن ابي صالح ابو صالح سمان عن ابي هريره daga سيدنا ابو هريره الله يكرى مسا يدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزا الله صلى الله عليه وسلم يجي ذاك صريح الايمان واللي wannan tsantsagaryen imani wannan ita ma riwayar muslim ce da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi kamar da muke ganin shi a cikin isnadin ya rutu a cikin musnadinsa wa da sana Duhaim qala da sana Ishaq ibn Yusuf an Sufyan al-Thawri an Hammad an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah daga Duhaim shine Abdurrahman ibn Ibrahim al-Dimashqi malamin su Bukhari da Nasa'i wanda yake mishi laqabi da Duhaim mun ji cewa a baya baya san wannan laqabin domin ma'anar Duhaim shine kamar a ce hatsabibi to baya so daga Ishaq ana nufin hatsabibi ne a ilimi ba wanda yake da bi kai wanda yake ce maguru ko mun gane a zamanin sai yake ce maguru ba wai hatsabibi bane da kake tsammani Ishaq ibn Yusuf ibn Mirdas daga Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri daga Hammad dan Zaid kenan an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id dan Jubair daga Ibn Abbas anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni ajidu fi sadri ash-shay'a li an akuna humaman ahabba ilayya min an atakallama bi ce a zuciyata nakan ji wani abu a maidani gawayi humam gawayi konanne yafiye min sauki fiye da in faɗi wannan magana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akbar yace Allah shine mafi girma alhamdulillahi allazi radda amrahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah da ya maida iya abinda shedan zai iya mumini shine ya sa mishi waswasi shedan ne yake sa maka waswasi yake so ya kafirtar da kai ya maida kai ba maguji to Allah ka godewa Allah da ya tsaida abin iya waswasi iya jujjuyawar abin a zuciya baka iya furtawa ba ballantana haka kudirce haka lalace qala haddathana abdullahi ibn shabib qala haddathana ibn abi uwais haddathana akhi an sulaiman ibn bilal an thika an ibn shihab an umara ibn abi hasan al ansari thumma al harisi annahu akhbarahu annahu balagahu anna rajulan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي أن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسنا لأن يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدتم ذلك صريح الإيمان وأن إسناد يناد يناد وسو مسائل فرقوا لي ما لن يتشد عبد الله بن الشبيب عبد الله بن الشبيب أبو سعيد البصري نزيل مكة ما لم دا يرو دا دا, دا ابن أبي عاصم كروا دا قريش أوانا إسنادي بينا دا مسألة شيني واتو أبنني متروكي نيما لم يباسا باسا كربان روايس شكومي تشي دا ابن أبي ويس واتو إسماعيل ابن أبي ويس إسماعيل ابن أبي ويس يتشي حدثنا أخي دا قطن وانسا شيني عبد الله دا أبو ويس شكومي تشي دا سليمان ابن بلال التيمي كينا an thika daga wani amintacce to kaga ibhami duk da yake al-Imam an-Nasa'i a cikin amal yawmi wal layla ya ambaci sunan wannan mutumin shine Ibrahim ibn Sa'ad cewa shine daga Ibn Shahab Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri anna Umara ibn Abi Hasan al-Ansari Umaratu dan Abul Hasan al-Ansari shi kuma thumma al-Harisi akhbarahu ya bashi labari annahu balagahu to kuma nan shi ma in kitsayi annahu balagahu cewa labari ya ishe shi a wata riwaya ta Imam an-Nasa'i ya ambaci shi wannan Umara ibn Abil Hasan al-Mazini an ambaci cewa labarin ya ishe shi ne daga wani baffansa an ammi anna rajulan anna rijalan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu mazaje daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi ma'aiki anil waswasa allati yuwaswisu biha ash-shaytan daga waswasi daga zancen zuci wanda shedan yake bujiro wa nabawa fi anfusina mu dinga jin haka a cikin zakatun bi an yasquta ahaduna min indi surayya dayan mu ya fado daga saman dutse surayya dutse na can sama ko eh abin nan tauraruwa ta can sama ahabba ilayhi min an yatakallama bi a haura shi sama inda tauraruwa take a fado da shi yafi mai sauki akan ya fadi wannan magana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يتشي قد وجدتم داما كنجا كازو تشيكو ذلك تو ونن دكا غني sarihul imani shine tsantsagariyar imani wannan isnadi kamar yadda muka ji isnadi ne da'ifi amma hadisin sahihi ne saboda abin da aka ambata a baya da kuma da za a ambata a nan gaba na ire-iren ruwayoyin kaga sunan bai kushe ba yana kawo su qala ibn shihab wa akhbarani muhammad ibn abi bakr ibn amr ibn hazm anna abahu akhbarahu annahu sami'a hadha alhadith min abi sa'id al-khudri ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn shihab yake cewa wannan cikin wancan hadisin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Amr ibn Hazmin ya bani labarin cewa ya ji wannan hadisi daga baban shi Amr dan Hazmin annahu sami'a shi kuma ya ji min Abi Sa'id al-Khudri hadha al-hadith min Abi Sa'id al-Khudri ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala hadathana Abu Marwan al-Uthmani shine Muhammad ibn Uthman ibn Khalid Abu Marwan al-Uthmani hadisin shi a cikin Sunan Ibn Majah ne kai a cikin sita rasuwarsa shekara ta 241 shi kuma yace daga Ibrahim ibn Sa'd shine wancan da muka ji an Ibrahim ibn Sa'd an az-Zuhri kaga an ambace shi a nan an Umara ibn Abi Hasan al-Mazini annahu balagahu anna rijalan sa'alu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an al-waswasa fa dhakara nahwahu ya kawo mishi mutaba'a fa dhakara nahwahu shi ma wannan kaga isnadi ne mursali saboda tabi'i shi Umara yake danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadathana Abu Bakr qala hadathana Muhammad ibn Bashir am Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah taqala qalu ya Rasulallah inna najidu fi anfusina ma la nuhibbu an natakallama bih wa inna lana ma tala'at alayhi ash-shams qala qad wajadtum dhalika qalu na'am qala dhaka sarihul iman wa na isnadin shi kuma daga Abu Bakr wato ibn Abi Shayba kenan zuwa ga Muhammad ibn Bashir al-Abadi zuwa ga Muhammad ibn Amr ibn al-Qama daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna najidu fi anfusina ma la nuhibbu an natakallama bi muna ji a cikin ranmu wani abu wanda ba za mu iya fadi ba inda za mu fada wa inna lana ma tala'at alaihi shams koda za a ba mu abinda duk duniya yake cikin duniya ba za mu iya fadi qala yace qad wajadtum dhalika kuna jin wannan a ranku qalu na abu suka ce kwarai kuwa qala yace zaka sarihul iman wannan isnadi ne kikkiawa saboda Muhammad ibn Amr ibn Alqama saduqun ne lahu awham ita ce riwayan al-Imam Ahmad da Ibn Hibbana a cikin sahihinsa babu nisbatir rabbi tabaaraka wa ta'ala babin da ke bayani akan batun dangantakar Allah Allah bai da dangantaka tunda bai haifa ba haife shi ba balantan a ce dan wane jikan wane mutumin gari kaza ko dan kabila kaza bai da wannan nisbar to ana so a kore wannan maganan qala hadathana abu kamil al-fudail ibn husayn qala hadathana abu sa'd al-khurasani hadathana abu ja'far ar-razi an ar-rabi' ibn anas an abi al-aliya an ubay ibn ka'b an al-mushrikeena qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak fa anzala Allahu azza wa jalla qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qala fas-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yulad lah li'annahu laysa shay'un yalidu aw yuladu illa sayamutu wa laysa shay'un yamutu illa yuras wa inna Allaha la yamutu wa la yuras wa lam yakul lahu kufuwan ahad qala laysa lahu shabihun wala mathilun wala adilun wannan isnadi mala ya karbo hadisin sanyan Abu Kamil al-Fudail ibn Husayn al-Jahdari yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Bukhari ta'alikan ya rusta shaka ta 137 to shike ba su riwaya yace daga Abu Sa'd al-Khurasani sunan shi Ziyad ibn Sa'd shi kuma yace daga Abu Ja'far ar-Razi Abu Ja'far ar-Razi saduqun ne sayyul hibs daga shi kuma yace daga Arabi ibn Anas wato Arabi ibn Anas al-Bakari al-Basri kenan ya rasu shika ta 109 shi kuma yace daga Abu al-Aliya tabi'i cikin manyan malaman Qur'ani an Ubay ibn Ka'b daga malamin sa mashahurin malamin na al-Qur'ani Ubay dan Ka'b annal mushrikeena qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mushrikai sun zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce unsub lana rabbak ka gaya mana dangantaka ubangijinka fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da fadin sa qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka ce musu shine Allah ubangiji guda daya tilo Allah wanda yake as-samad wanda bayi da sa'a babu irin sa mai karfi wanda bayi da dabi'a irin ta halittu lam yalid wa lam yulad Allah wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad Allah kuma bayi da wani kini irin sa kala sai ya fassara shi mai shi sahabin yace fasamadu allazi lam yalid as-samad shine wanda bai haifa ba walam yulad ba haife shi ba walam yulad lahu ba taba mai haihuwa ba li annahu laysa shay'un yalidu babu wata halitta wacce take haihuwa au yuladu ko da aka haife ta illa sai ya mutu duk wanda ayi washi ake sai ya mutu to Allah kuma huwal hayyu allazi la yamut da dan adam da aljani da sauran halittu waɗanda haihuwarsu aka yi duk mutuwa za su walaysa shay'un yamutu illa yuras babu wani kuma abu wanda yake mutuwa sai ya zama cewa wani zai gaje wurin da yake wani zai mai shine ma'anar alwirasa an ba wai gado na kuɗi kawai ba ko mun gane gado na wani ya maye gurbinka kai ne da a wajen yanzu baka nan gidan shi gidan da kake ciki ya mallake matar da ka aura ya aura mukamin da kake da shi an bashi inda kake rayuwa ko rumfa ka ta kasuwa shine yuras wani zai maye gurbinka in dai kana mutuwa wa inna allaha la yamutu wa la yuras Allah baya mutuwa kuma da haka babu wanda zai maye gurbin mulkin Allah da izzarsa da wahadaniyarsa da rububiyarsa da sunayensa da tsofinsa ba wanda yake maye gurbin wadannan walam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da wani laysa lahu shabihun babu wanda suka yi kama da Allah wala mathil babu wani irin Allah a wata nuskan mithil babu wani irin Allah wala adil babu kuma wani makwafin Allah duka babu wannan hadisi ne kyakkyawa al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi da ahmad al-imamu at-tabari a cikin littafin sa na tafsiri haka nan al-imamu abu abdullahi al-hakim ne saburi ya ruwaito shi a cikin mustadrak قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزه ابن يوسف وانا محمد ابن حمزه بن يوسف مكيه yana daga cikin malamai masu rauni saboda malamai basu amince da shi ba ibnu hibana shi ya kadaitu da amincewa da shi kuma kamar yadda aka sha fada malamai suna tankiya suna takazan dan game da amincewar da ibnu hibana yake yi da mutanen da suke bayyana daga baya cewa majhulai ne ana ibnu abdullah ibnu salamin an abihi daga babansa shine wato hamza ibnu yusuf din kenan shi muhammad ibnu hamza ibnu yusuf an abihi anna abdullah ibnu salamin cewa kakansa abdullah dan salam babban sahabin nan daga cikin wanda suka tuba cikin yahudawa Allah ya kara masa yadda qala li ahbari yahudi ya ce wa malaman yahudawa inni uridu an uhaddisa bi masjidi abina ibrahima wa isma'ila ahada yace ina so in yi wato in je in sake maimaita ziyara ga masallacin babanmu da kakanmu Isma'ila da Ibrahim wato ta Baitul Maqdis kenan qala falamma nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya kalle shi yana cikin wannan magana qala sai annabi yace anta abdullah ibn salam kai ne abdullah dan salam qala na'am qala qultu na'am nace kwarai kuwa qala qultu sai annabi ya ce masa sai ya ce wa annabi fa na'atlana rabbaka to ba mu fada mana siffofin ubangijinka qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qala faqra'aha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta mana wannan ainihin sura suratul ikhlas wannan isnadi ne da'ifi saboda raunin Hamza ibn Yusuf a wancan da muka ambata wanda Ibn Hibana ne kadai ya amince da shi qala da sana Abu Rabi' az-Zahrani kenan Sulaiman ibn Dawud qala da sana Husaym babban malami Husaym ibn Bashir ibn al-Qasim qala da sana Abu Ishaqa al-Kufi Abu Ishaqa al-Kufi shine Abdullah ibn Maisara am Mujahid daga Mujahid ibn Jabar an Ibn Abbas daga Sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala ibnu abbasin yace as-samadu allazi la jawfa lahu as-samadu shine wanda bai da fafaffan ciki yadda dan adam yake da ciki fafaffe shi da dabbobi to Allah ubangiji bai da irin wannan cikin namu qala da sana muhammad ibnu hasan ibnu ali ibnu hasan ibnu shaqiq qala da sana abi daga babansa shine ali ibnu hasan kenan qala da sana al-husayn ibnu waqid an qala da sana asim ibnu bahdala asim da muka ambata dazu an shaqiq daga shaqiq an abdullah ibnu mas'ud qala sayyidina abdullah mas'ud yake cewa As-samadu as-sayyidu alladhi qadintaha su'dudu As-samad yana nufin shugaba jagora wanda girman shi ya riga ya cika intaha su'dudu daukakar sa da girman sa cikakkiya ce wannan isnadi ne kikkiawa sai ta kawo mana fassara as-samad ne da yawa mabambanta qala da sana Abu Bakr qala da sana Gundar an Shu'ba an Abi Raja'in an Ikrima qala Ikrima yace alladhi la yakhruju minhu shay'un wanda wani abu bai fita bayan gari ko fitsari ko haila ko tumbudi ko amai duk wani abu makamancin haka baya fita daga jikin sa baya fita daga zatin sa yani as-samad wannan shine ma'anar as-samad qala da sana Abu Bakr qala da sana Ibn Ulayya an Abi Raja an Ikrima qala alladhi la yakhruju minhu shay'un wanda wani abu baya fita daga jikin sa shine as-samad wannan isnadi mai kyau ne shi ma abin nan ne wato hasan qala dasana nasru ibnu ali nasru ibnu ali ibnu sahban kenan al-azdi qala dasana yazid ibnu zurai yazid ibnu zurai abu muawiya al-aishi ar abi raja'in an ikrima mithla daga ikrima kwatan kwatan wannan afwan wancan isnadin da muka ambata yana da rauni saboda abin nan akwai matsar ko ibnu matar ibnu bahman shine abu raja kaga gashi anan ma abu raja matar ibnu bahman shi ma kaman na bayan shi ya da rauni qala da sana nasr ibn ali an abi daga baban shi wato ali ibnu sahban an shu'ba ibn al-hajjaj an abi raja shine dai wancan abu raja shine matar ibnu sahban an ikrima mithla kwatan kwatan wancan wa da sana ibrahim ibn al-hajjaj As-Sami kenan qala da sana Abu Awana anil A'mash Abu Awana Ad-Dahhak ibn Makhlad anil A'mash an Abi Wa'il daga Abu Wa'il qala as-samadu as-sayyidu alladhi la shay'a aswada minhu shine jagora babu wanda yake sama da jagoranci shine shugaba as-sayyidu alladhi la shay'a aswada wato ashaddu siyadatan minhu qala da sana Ibn Numayr Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr qala da sana wa kai ya ibn al-Jarrah ibn Idris an al-A'mash daga Sulaiman al-A'mash Sulaiman ibn Mihran an Abi Wa'il daga Abu Wa'il qala Abu Wa'il yake cewa as-samad alladhi qadintaha su'dudu wanda girman sa ya riga ya tumbatsa ya kai matuka qala da sana Abu Bakr qala da sana ibn Idris wa kai an Sufyana irin wancan ne shi قال حدثنا ابو موسى محمد بن مسنن كنن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور ابن المؤتمر كنن عن مجاهد ابن جبر قال عبد الصمد قال الصمد الذي لا جوف له شيني وند باي دا ففان شيكي قال حدثنا ابو بكر حدثنا وكيع وحدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له شيني وند باي ده وانا ابو تشكي قال حدثنا ابو بكر حدثنا وكيع عن سفيان دغ سفيان wannan yana cikin tafsir at-tabari wa hadathana abu musa qala akhbarana عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي نجيح عن مجاهد مثله كوتن كوتن wannan ma duka suna cikin tafsir na al-imam muhammad ibn jarir at-tabari قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن اخي ادريس ابن اخي ادريس عن ابيه daga babansa wannan ibn اخي ادريس sunansa abin nan داوود ابن يزيد الاودي shine ibn اخي ادريس domin shi ادريس din shine ادريس ابن يزيد الاودي am abihi daga baban shi sai zama kenan Daud ibn Yazid afwan sai zama wato wancan Dawud ibn Yazid ko da Muhammad ibn Abdullah ibn Idris, to Abdullah ibn Idris din shine baban nasa. An atiyata daga atiyatul Aufi an wa al-Layf da kuma Layf an Mujahid kala as-Samad alladhi laysa bi ajwaf. Wannan isnadi ne da'ifi saboda atiyatul Aufi da'ifi ne, sannan Lays wannan shine Ibn Abi Sulaym shi ma da'ifi ne. Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasir ya ita aliki kwatan kwatan abin da muka ambata anan da yake cewa Idris al-Zahiru annahu Ibn Yazid al-Audi. Da aka ce Ibn Akhi Idris, to waye Idris din? Yace az-Zahiri shine Ibn Yazid al-Aufi wa huwa thiqa, amintacce ne. Wa akhuhu dan uwan nasa da aka ce dan uwansa shine Dawud ibn Yazid al-Audi, huwa dhaif, shi kuma mai rauni ne. Wa ibn akhi Idris dan uwan nasa shine Abdullahi ibn Idrisa ibn Yazid, Abdullahi ibn Idris ibn Yazid faqihun thiqa wallahu a'lam. Malam yace wa haddathana Abu Musa qala haddathana Abdus Samad Abdullahi ibn Dawud anil Mustaqim ibn Abdul Malik an Sa'id ibn al-Musayyib qala as-samadu alladhi laysa lahu hashu, shine wanda bai da kayan ciki shine as-samadu. Wannan isnadi da'ifi ne saboda a cikin shi akwai Mustaqim wa laysa bi mustaqimin fil hadis. Mustaqim wanda aka ce ibn Abdul Malik ibn Usman ibn Abdul Malik da'ifi ne. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عبد السلام عن عطاء عن ميسره قال الصمد المسمت وان اسنادي ne kikkiawa wanda ya tike zuwa ga Maisara ibn Yaqub yace as-samad abinda yake nufi da as-samad shine al-musmit wanda ya yake sama da kowa wanda ya isa ya juya kowa shine al-musmit. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع an Sa'id an Qatada an al-Hasan qala as-samadu al-baqi ba'da khalqi. As-samad ma'anarsa shine wanda zai wanzu bayan halittun sa, wa huwa qawlu Qatada, wannan ita ce magana Qatada. Wannan ma yana cikin littafin abin nan Ibn Jarir al-Tabari. Wancan Maisara Ibn Yaqub maqbul ne, Ata Ibn Sa'ib kuma mun san cewa ya samu ikhtilati. Hayin da yana cigaba da kawo mana riwayi ne na garibul hadith game da fassara meye as-samad, a gan sanan ga sanan burjik. Yasa ke cewa haddasa na Abu Musa haddasa Yahya ibn Sa'id al-Qattan kenan wa Abdurrahman ibn Mahdi, yace wa haddasa al-Muqaddimi haddasa na Bishr ibn Mufaddal wa Abdurrahman ibn Mahdi an Rabi ibn Muslim an al-Hasan al-Basri kenan qala yace as-samadu alladhi laysa bi ajwaf, irin waccan fasara ta baya. Wa haddasa ibn Hassabin haddasa ibn Thawrin an Ma'mar an al-Hasan qala as-samadu ad-da'im, shine madawwami madawwamin sarki. Wannan isnadi yana da rauni saboda Ma'mar bai ji daga Al-Hasan al-Basri. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Ibn Sa'id wa Isa ibn Yunus an Isma'il ibn Abi Khalid an Shabi qala as-samadu alladhi la ya'kulu at-ta'am, shi as-samad shine wanda baya cin komai, bai cin abinci, shine Allah baya cin abinci. Qala haddathana Abu Musa qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Isma'il an Shabi mithla, ya sake kawo wani isnadi irin wancan daga Sha'bi wanda ya fassara irin fassarar da aka ji daga ainihin wancan isnadin. Qala haddathana Abu Rabi az-Zahrani qala haddathana Hushaym ibn Bashir kenan an Isma'il ibn Abi Khalid an Sha'bi qala, Sha'bi yace ukhbirtu an gaya mini anna as-samada alladhi la ya'kulu at-ta'am wa la yashrabu ash-sharab, as-samad shine wanda baya cin abinci bai shan wani abu. Wannan isnadin matsalar shi anan kawai shine an ana ta Hushaym ibn Bashir da kuma jahala na wane ne ya faɗa ma Ash-Sha'bi. Wannan isnadojin duk da suna da rauni ana itibari da su domin ba san kawo wata sabon shari'a bane, kokarin fassara wata kalma ne kawai. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa haddathana Abu Ahmad, ya tsaya da wannan isnadi anan Abu Ahmad wato bin nan kiran Muhammad ibn Muslim. Gashi ne ya ƙara kawo shi yace wa haddathana al-Muqaddimi haddathana ibn Abi al-Wazir an Muhammad ibn Muslim an Ibrahim ibn Maisara an Sa'id ibn Jubair qala as-samadu alladhi la jawfala, wanda bai da ciki, wanda an maimaita ne. Wa haddathana Nasr ibn Ali qala haddathana Abi an Muhammad ibn Muslim ibn Muslim an Sa'id ibn Jubair mithla kwatan kwacin shi shi ma wannan maimai wa da sana Muhammad ibn Salaba qala da sana ibn Sawa'in an Sa'id an Abi Mi'shar an Ibrahim qala as-samadu alladhi yasmudu ilayhi an-nasu hawa'ijah as-samad shine wanda mutane suke miƙa mushi zantuntukan su sawa sunan shi Muhammad ibn Sawa wanda babba ne ga shi Muhammad ibn Salaba Ibrahim kuma wannan mai magana Ibrahim an-Nakhai wa haddathana ibn Abi Umar qala haddathana Marwan ibn Muawiya an Salih ibn Mas'ud an Ad-Dhahhak ibn Muzahim fi qawlihi game da fadin sa as-samadu qala yace alladhi laysa lahu ay laysa bi ajwaf wanda ba yi da ciki fafaffe qala haddathana al-Muqaddimi qala haddathana Waqi'un an Salama ibn Nabid ibn Sharid al-Ashja'i kan an Ad-Dhahhak daga Ad-Dhahhak ibn Muzahim qala yace as-samadu alladhi la jawfala wanda ba yi da ciki wa da sana Abu Bakr qala da sana Waqi'un an Abi Mi'shar an Muhammad ibn Ka'ab qala as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan isnadin daga Abu Bakr ibn Abi Shayba zuwa ga Waqi zuwa ga Abu Mi'shar shine Najih ibn Abdurrahman maula bani Hashim zuwa ga Muhammad ibn Ka'ab qala yace as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine ma'anar as-samad wanda bai haifa ba haife shi ba kuma bai da kini ko wani iri Abu Mi'shar da'ifi wato Najih ibn Abdurrahman qala hadathana al-muqaddimi qala hadathana al-hakim ibn Zuhair al-Fazari shi ma wannan maturuki ne al-hakim ibn Zuhair al-Fazari maturuki ne wanda yake ba za a karba hadisin sa ba an suddi an abi salih daga suddi malamin tafsirin nan daga abu salihin wannan shine maula ummu hani wato bazam shi ma da'ifi ne yace qala yace huwa alladhi laysa lahu am'a as-samad shine wanda bai da kayan ciki sune am'a kayan ciki wa da sana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi qala da sana Daylam ibn Ghazwan Daylam ibn Ghazwan al-Basri Abu Ghalib haddathana Thabit ibn Aslam mai riwaya daga Anas an Anas qala Anas yace arsala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan min ashabihi ila ra'asil mushrikina yad'uhu ila Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani cikin sahabban sa yaje ya kira wani babban kafiri zuwa ga Allah fa qala al-mushriku sai arnan yace hadha alladhi tad'uni ilayhi wannan Allah da kuke kira a zo a bauta mishi min zahabin shin daga zinariya aka sana'anta shi aw fiddatin ko daga azurfa aw nuhasin ko tagulla saboda su arna suna yin gumaka ne da mawad da materials ko ice ko azurfa kuma kamantansu fata azama maqalatahu fi sadri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan muguwar magana sai ta zama ta yi nauyi a zuciyar wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi faraja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara sai dawo da sauri yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abinda wannan kafiri ya faɗa fa qala sai Annabi ya ce mishi irji ilai sake komawa ka sake mai wa'azi faraja ilaihi bi mithli zalika sai kuma ya sake mishi wa'azi wa arsalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi sa'iqatan minas sama'i fa alakatu ya kuma ya mishi wa'azi sai ƙara ambaton irin wannan muguwar magana sai sahabin ya taho zai ƙara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya iso sai Allah ya aiko da wata tsawa sai ta halaka wancan kafirin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tariqi la yadri wannan dan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya bai sani ba fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi inna allaha qad ahlaka sahibaka ba'dak karka damu ai wannan kafiri Allah ya halakar da shi bayan zuwanka da ya sake maimaita maka muguwar magana wa nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya sauka da manzo Allah wa yursilu sawaika fayusibu biha man yasha kuma Allah shike aiko da kwaran kwatsotsi kuma ya auka su ga wanda ya ga dama cikin sautin ra'at wannan isnadi sahihi ne hadisin saboda rijalu shaykhain in banda Dulayl ibn Ghazwan kuma shi ma fiqa ne Abu Ya'la ya ruwaito shi a cikin musnadin sa da Bazzar ya ruwaito shi ma a cikin Kashful Astar da Tabari a cikin tafsirin sa qala da sana
Umar ibn al-Khattab qala hadathana Abu Salih hadathana Laythu an ibn Ajlan an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairata an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in za yitanawa a can baya mun karanta wani isnadi kwatan kwacin wannan wanda Malam Ibn Abi Asim zai ce daga Umar dan Khattab to Umar dan Khattab ba halifa da ka sani sahabi mashhuri ba Umar dan Khattab Abu Zakariya Ar-Rabisi Al-Basri shine malamin da ke wannan dabaka mai irin wannan suna shi kuma ce daga Abu Salih wannan Abu Salih shine Abdullah ibn Salih Katibul Layth anil Layth daga Al-Layth ibn Sa'd Al-Misri attajirin malamin baya ga wannan Umar ibn Khattab Ar-Rabisi akwai wani Umar ibn Khattab As-Sijistani Abu Hafs As-Sijistani wanda shi ma ya rasu a shekara ta 264 kusan dabaka su dai da wannan ya dan jinkirta kadan amma anib an Muhammad ibn Ajlan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ubangiji madaukin sarki yana cewa yashtimu ibn Adam dan adam yana zagi na wa lam yakul lahu an yashtima bai dace ga dan adam ya zagi ubangijinsa ba fa amma shatuhu iyaya an yaqula abinda dan adam yake yi na zagi na shine dan adam ya dinga cewa inni takhastu walada wa lam attakhid walada dan adam ya dinga cewa na rike da Allah ya ce kuma ni ban rike da ba thumma zakara alhaditha sannan ya ambaci hadisin zuwa karshen shi wanda hadisi ne sahihi didda a cikin isnadin sa akwai Abdullah ibn Salih katibul layf wanda saduqun ne amma kathirul khatai kamar da malamin suke cewa sabata fi kitabihi sabutun fi kitabihi yana da tabbas in ya bayar da hadisi daga littafin sa amma in ya bayar da ka ana samun kuskure al-Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa da wannan isnadi ta zuwa ga Laythu haka nan Imam Bukhari ya rawaito ta wata hanya zuwa ga Sufyan zuwa ga Abi Zinad haka nan Imam Bukhari ya kar rawaitowa ta wata hanya daban zuwa ga Hammam zuwa ga Abu Huraira da aka hadisi ne tabbatacce babu kura akan shi insha Allah wa hadathana Abubakar ibn Abi Shayba qala hadathana Ibn Fudail an al-Layth am Mujahid an Ubaydillah ibn Umar fadan Allah wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab lalle shi a gurin mu yana da zulfa kusanci wa husna ma'ab da kyakkyawan masauki qala yace zalika dunuwu minhu wannan samun kusanci zuwa ga Allah ne alhamdulillah alikula subhanahu hatta an yumassisahu bi ba'di har ya kai ga ya shafi jikin Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan isnadi ne dha'ifi saboda al-Layth dake cikin wannan isnadi Layth ne ibnu abi sulaim wanda ikhtalata ne ikhtalata ba a karbar riwaya saboda ya samu ikhtilati wallahu ta'ala a'lam bari mu bashiran ko lokaci ya kure sai mu tashi wannan hadisi mai lamba ta 712 sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi